الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatun mu na hadisi a cikin littafin mu mai albarka littafin Umdatul Ahkam da Sheikh al-Imam al-Hafiz Abi Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu a cikin babe wanda yake magana akan azumi a cikin halin bulaguro da waninsa wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga babu afdali siyami wa ghairihi na'am
bismillahir rahmanir rahim babu afdali siyami wa ghairihi ana abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu ma qala ukhbira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahara wa la aqumanna al-layla ma ishtu fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anta alladhi qulta dhalika fa qultu lahu قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال إنك لا تستطيع ذلك فسم وأفطر ونم وقم وسم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر فقلت إني لا أطيع أفضل من ذلك فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك مثل صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لا أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك وفي رواية لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما
نعم babu afdali siyami wa ghairihi wannan babe yana bayani dangane da mafificin azumma daga cikin azumi na nafila azumin da yafi kowane azumi soyuwa a wajen Ubangiji ta'ala sannan kuma azumin da yafi kowane azumi yawan lada a wajen Ubangiji wa ghairihi da waninsa ana Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma hadithi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Amr ibn al-As Abdullahi yace ukhbira an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anni aqulu yace an baiwa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama labarin cewa haqiqa ni ina cewa wallahi la asumanna an-nahara wala aqumanna al-layla ma ishtu an ce wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu abdullahi yana nan ya doka wa kanshi alwashi ya ce wallahi lalle ne zai dinga azumcewa yinin shi gabaki daya kowace rana zai dinga yin azumi sannan kuma zai dinga yin qiyamul layli tsawon daren shi gabaki daya matukar rayuwar shi haka labari ya isa kunna annabi aka zo aka ce manzo Allah sahabinka fa abdullahi yana nan kai magana akan aiki na alheri ya doka wa kanshi alwashi kullum azumi dai ya doka wa kanshi alwashi kullum tsawon dare gabaki dai kawo qiyamul layli dai ba zai bar ba lokacin da zai huta fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama anta allazi qulta zalik shikenan mai ce sallallahu alaihi wa sallam sai yayi tattaki ya tafi wajen Abdullahi ibn Amr yace mallam abdullahi kai ne kace kaza kace kaza kace kaza fa qultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah abdullahi dan amr yace sai na ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam qad qultuhu haqiqa na fada abin da ya isa kunnanka bi abi anta wa ummi ya rasulullah babana da mahaifiyata fansar ka ya jaka dan allah wannan labari yanda aka gaya maka dinnan haka na fada ba mun kare a ciki ba saboda wani zancen idan mutun ya fada kadan zai fada amma a bala wani abu. To da manzon Allah ya tambaye shi yace ha ka fada, yace kwaraya ma'aikin Allah ba kari a ciki, yanda na fada haka ne aka gaya maka. Bala fa innaka la tastati'u dhalika. Manzon Allah yace mala Abdullahi ka kwashi da gari, ka kwashi da yawa. La tastati'u dhalika, kai ba za ka iya dawwama akan wannan ibadar da ka doka ba. Kullum azumi, kullum qiyamul layli, ka kwana kana qiyamul layli ba lokacin hutu, sai ba za ka iya ba. Fa sum wa afdir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce kai azumi a wadan suraneki, ka ajiye azumi a wadan suraneki. Wa qum wa nam, manzon Allah ce kai qiyamul layli a wani kaso na dare, ka kwanta ka huta a wani kaso na dare. Wa sum min ash-shahri thalathata ayyami, manzon Allah ce zancen ka ce zaka dinga yin azumi a kowace rana, ka ajiye shi a gefe daya. Yanzu a kowane wata ka dinga azumtar kwanaki guda uku, kai azumin kwana uku ka sha ruwa tsawon kwana 27, ka ci ka sha ko 26. Manzon Allah ya ce fa innal hasanata bi ashri amsalha, haƙiƙa kyakkyawan aiki ɗaya da zaka aikata za a rubanya maka ita ne da 10 tamkarta. Idan kai azumi na rana ɗaya za a rubuta maka ladan 10. Man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha, don wanda yazo da kyakkyawa guda ɗaya to alla aqalli ne za a rubuta mai lada 10 kwatamkacinta. To ka azumci kwanaki guda uku a cikin kowane wata, don kyakkyawa ɗaya tana da kai 10 tamkarta, kenan 10 sau uku za a rubuta maka ladan wata guda. Wa zalika mithlu siyamid dahr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wancananka, wato azumi da zaka dinga yi na kwana uku a kowane wata, za a rubuta maka kwatamkacin ka azumce zamanin ka gabaki ɗaya. Kowane wata ka azumci 13 da 14 da 15 da wata, wannan sune ayyamul bayd kenan. Ko 12 da 13 da 14 da wata ka azumce su, to za a rubuta maka ladan tamkar ka azumce shekarar ka gabaki ɗaya, zamanin ka gabaki ɗaya. Qultu inni la udiqu afdala min zalik, Abdullahi yace nace ya Rasulullahi wannan ayi azumin ragwaje ne. Ukurak a wata, janafi karfin uku ya Rasulullahi. Inni la udiqu afdala min zalika, haqiqa ni ina da ikon da zan yi sama da haka. Nafi karfin azumi uku, takana sama uku. Wala fa sum yawman wa afdir yawman, azan aka ce abinda babba ya hango. Yaro ka je ka dora shi a saman dutsen Arfa, ka ce ya hango shi ba zai iya ba hangowa. Babban zai hango maka shi ne, yayi reran yana kwance zai hango maka shi. Manzon Allah ya ce mallam Abdullahi ka dauki azumi kwana uku a kowane wata, ya ishe ka je kai ibadar wannan, Allah zai baka lada. Ce nafi karfin haka na. Manzon Allah ya ce to fa sum yawman wa afdir yawmain, to yanzu yanda za a yi shi ne ka dinga yin azumi, ka yi azumi yau, ka ajiye azumi kwana biyu, shine a kowane wata ka yi azumi kwana 10. Ka yi azumin kwana 10 a kowane wata, ka sha ruwa, ka ci abinci tsawon kwana 20. Qultu inni la udiqu afdala min dhalika, Abdullahi yace ya Rasulullahi hakan din ma dai nafi karfin shi. A wata daya a ce kwana 10 rakan ne kada zan yi azumi, sauran kwanakin duka ina ci, yace ina kai magayimi, yace nafi karfin hakan. Wala fa sum yawman wa afdir yawman, manzon Allah yace to mallam Abdullahi tunda ka ce haka, kai azumi yau gobe ka ajiye azumi, jibi kai azumi gata ka ajiye azumi, kai azumi 15 a kowane wata, ka sha abin sha, ka ci abinci a kwana 15, kai azumi kwana 15. Fadhalika siyamu Dawud alayhi salam, ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace to wannan siffar wannan da na gaya maka, yau kai azumi gobe ka ajiye, jibi kai gata ka aji, shine azumi na annabin Allah annabi Dawud alayhi salatu wassalam. Wa huwa afdalu siyam, sannan kuma shine azumi wanda yake mafifici, yafi kowane azumi daga cikin azumma na nafila. Kai yau ka ajiye gobe, kai jibi ka dauka ajiye gata, an gane. Qultu inni la udiqu afdala min zalik, yace ya Rasulullahi, yace annabi Dawud annabi ne na Allah, ya samu matsayi mai girma, mu kuma yanzu muna neman kanmu ne. Na fi karfin wannan, a barin dai kawai in yi azumi na wata ɗaya. Shi ne manzon Allah a wata ruwaya ya ce mishi to kayi azumi kwana biyu ka aje kwana daya, a kowane wata ka aje azumi kwana goma, kayi azumi kwana 20. Da ya gawa manzo Allah ya ce inni la udiku afdala min zalika, ina da kai karfin da zan yi sama da hakana. Fa qala la afdala min zalik, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi ba azumi na nafila sama da azumin Annabi Dawud. Inda har lada kake nema a wajen Allah, to na Annabi Dawud ya rufe kofa. Inda azumi ne na nafila za ka yi, to karka huce na Annabi Dawud. Inda lada kake so, an gane. To wannan malamai sai suka kai suka kawo akan fadar manzon Allah da yace la afdala min zalika, saboda akwai waɗansu daga cikin sahabbai wanda su ma irin azumin da suke kawai azumi na layya, ya sallah ta layya da sallar azumi da ayyamu tashriqi ne kadai ba sa yin azumi. Irin su Talha, Talha a Abu Talha sirrinsa, wato wanda ya rike Anas dan Malik, Abu Talha mijin Ummu Sulaim, bayan ma yake alayhi salatu wassalam ya bar duniya, kawo ranar da baya azumi, kawo kwanakin da aka haramta yin azumi ne a cikinsu, da kuma kwanakin da aka karanta yin azumi a cikinsu. To shi ne waɗansu daga cikin malamai irin su al-Imam Malik, irin su al-Imam Shafi'i, suka ce Abdullah ibn Amr ibn al-As, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da ma'aiki alayhi salatu wassalam zai yi tsawon rayuwa ne idan ya doki wannan, ya kwashi azumin da ya huce na yau da gobe, na yau da jibi, gobe ya huta, gata ya huta, to abin zai fi ƙarfin shi, kuma kamar yadda a ƙarshen rayuwar shi ya faɗa da kanshi. To idan ya kwashi wannan, zai zamanto daga ƙarshe abin ya zamanto tanta a gare shi, ba zai iya tafiya da shi ba. To irinsa da wanda yake da kai irin wannan yanayin shi ne bi halitta bai yi, amma mutumin da ya ga zai iya, irin yadda waɗansu daga cikin sahabbai haka suka yi tai, kamar yadda hadisai ne ingantattu waɗansu na cikin Bukhari ma akan hakan ɗin. To suka ce a haƙin Abdullah ibn Amr ibn al-As, da wanda yake da irin yanayinsa, shi ne babu azumin da ya fi sama da na Annabi Dawud. Wa fi riwayatin qala, a cikin wata riwaya ma'aiki alayhi salatu wassalam yace la sawma fawqa sawmi akhi Dawud alayhi salam, inda azumi na nafila ne, babu azumi na nafila sama da azumin dan uwana Annabi Dawud alayhi salam. Shatar ad-dahr, Annabi Dawud azumin rabin zamani yake, sum yawman wa afdir yawman, wato ya ce wa Abdullah kai azumi yau ka aje azumi gobe. Annabi Dawud daga cikin annabawa na Allah, yana daga cikin annabawan da suke da kwai kyau, Allah ya halice su suna da kyau mai yawa. Da aka zo Annabi Adam alaihi salatu wassalam, da aka nuna mai zuriyar shi, to daga ciki sai aka nuna mai Annabi Dawud. Annabi Dawud a cikin shekarun da aka kara mai, a cikin shekarun da aka rubuta mai, zai shekara 40 ce zai yi a duniya ya koma ga Allah. Shikenan Annabi Adam da ya gane ce ya Ubangiji wannan bawan, ce yi wannan ai bawana ne Annabi Dawud, ce abinda na rubuta mai shine shekara 40, zai yi shekara 40 a duniya. Ce Allah kara mishi mai ce a wannan shine abinda aka rubuta mai, kai shekara 2000 za ka yi, amma shi shekara 40 zai yi. Ce Allah kara mai sattan atawa, yayi 100 ne a birni da 940. Kaga tsoho mai jin tausayin dan shi. Eh ne ji an kara maka, an kara mishi yace je ka ban matsala, a rage maka sattan ana ka kina a kara mishi, yace eh. Yayi 960 ta isa, Allah mata albarka. Ana nan. Yayi 940. Ana nan Annabi Adam ya shekara 939 ana cikin ta 40. Mala'ikan mutuwa ya zo shi. Da ya zai ta a akwai sauran 60 da ta yi saura, sai akwai sauran 60 da ta yi saura, ya ce a mala Adam ba da kai ba ka yi aka zo aka ce shekara 1000 gare ka, amma ga Annabi Dawud ɗaya daga cikin ɗiyanka zai yi shekara 40, ka ce a ƙara mini 60 za ka ce ba yi ba haka, ya ce ba yi na tasa. Fanasiya wa nasiyatu dhurriyyatuhu, Annabi Adam sai ya nuna ya mance, sai zama to zuriyar shi ma ta mance. Ya ai baka ce wallahi na mace, bani na faɗa ba. Wajahada fajahadatu dhurriyyatuhu, Annabi Adam ya ja yace shi bai yarda ba. Ya za ya akwai sauran shekara 60 a duniya, a ce mishi yanzu lokacin shi, ce akwai saura, kaje ka yaro kaje ka yace a gashi abun wa rubuce yake fa to fa min yawma idin umira bil kitabi washuhud hadisi yana cikin sunan na al-imamu tirmidhi hadisi ne hasan annabi adam alaihi salatu wassalamu kawai yace ba haka ba yace wannan jekara 60 da ya bada babu dancanta amma dole mu shi kayan shi inda dai in ya bada mai yace ta ya manci bai bata bali ba kenan na'am
wa ana billahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inna ahabba siyami ila allah siyamu daud wa ahabba salati ila allah salatu daud kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu wa yanamu thuluthahu wa kana yasum yawman wa yufdiru yawman
hadithi na gaba ana abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma a amso shi daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa Abdullahi dan Amr yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace inna ahabba siyami ila Allah siyamu Dawud alaihi salam wato hakika mafi soyuwar azumi a wajen Allah azumin da yafi kowane azumi soyuwa a wajen Allah wanda Allah yafi bada lada da yawa akan shi shine azumi na Annabi Dawud alaihi salatu wassalam wa ahabba salati ila allah salatu daud alaihi salam sannan kuma mafi soyuwar sallah ta nafila a wajen allah ita ce sallah ta annabi daud alaihi salatu wassalam kana yanamu nisfal layli wa yaqumu thuluthahu annabi daud alaihi salatu wassalam ya kasance yana barci rabin dare rabin na farko barci yake yi yanzu ya kasa daren shi gida biyu to rabin na farko in awa 12 ne dare ko to rabin na farko barci yake awa 6 ta farko wa yaqumu thuluthahu sai ya tashi a awa 6 da tayi saura sai ya kiyamu layli kashi 2 ukun dare awa 4 kenan idan ka kasa dare kashi 1 cikin 3 idan ka kasa dare gida 3 mai awa 12 nawa nawa zai bada wal 4 ko to sai ya kiyamu layli thuluthin dare kashi 1 ukun dare wa yanamu thuluthahu sannan kuma a sudusin dare kashi 1/6 na ƙarshe sai ya kwanta ya barci yanzu muka ce awa 12 awa 6 ta farko yayi barci yanzu 12 aka ce a kasa ta gida 6 nawa za ta bada 2 awa 12 kenan ko to yanzu a awa 6 ta farko yayi barci a awa 4 daga 7 zuwa 10 yayi kiyamul layli da 11 da 12 kuma ya kwanta ya barci wato annabi Dawud alaihi salatu wassalamu daren shi yana kasa shi kashi 3 a kashi 2 duka yana barci kashi 1 ne yake kiyamul layli an gane ku wannan zamu gane ashe wato idan zaka kwashi ibada ka kwashi daidai gulgudan karfinka kalko kwashi abin da ya maka yawa kace a kullum za ka kasa daren ka gida 3 kashi 2 duka ka raka ibada kashi 1 kai barci a ka dauki abin da idan aka dauki lokaci mai tsawo ana yi ba za a takura ba an gane to wannan ita ce ibadar da annabi Dawud alaihi salatu wassalam yake wa kana yasumu yawman wa yufdir yawman ya kasance yana azumi yau ya ajiye azumi gobe na'am
wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi thalathin siyam thalathati ayyam min kulli shahrin wa rak'atayn duha wa an utira qabla anama aw an anama
hadithi nakaba an abi hurairah radiyallahu anhu an amso wannan hadithi daga abi hurairah yardal allah ta kara tabbata a gare shi abu hurairah yace أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث بدأنا معك صلى الله عليه وسلم يا من وصية دنج أبو بكر أوك ذا الله صلى الله عليه وسلم أيك لا أبو هريرة إيش هذا مك وصية جمد أبو بكر أوك ككل رسول أكله إيش نفركو ya mun wasiya da siyami thalathati ayyamin min kulli shahri yace kada wata ya fita ya shiga hal ya fita ya shiga ya kare baka yi azumi na kwana 3 ba a kowane wata ya zamanto kana azumi na kwana 3 wasiya ta farko wanda ya mishi nabi yace wa rak'atay duha sannan kuma a kullun din rintsi an gane ku din rintsi yace mishi ya dinga yin raka'o'i guda 2 na wallaha raka'a guda 2 a lokacin wallaha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wannan wasiya din. saboda wannan raka'a guda biyu da zaka yi zata sa ya zamanto ko wadansu gababuwa zaka wajen 360 gabaki daya ka tsamar da su daga wuta saboda wannan raka'o'in guda biyu da kai an gane ku sannan kuma yace da ni wa an utira qabla an anama in dinga yin wutiri kafin in kwanta in yi barci saboda halin Abu Huraira idan yayi barci baya falka sai alfajir ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai wasiya ya ce to ya dinga yin wutiri kafin ya kwanta ya yi barcin saboda ya samu yakinin kullum yana wutiri saboda wutiri ibada ce wanda take mai girma a wajen Allah subhanahu wata'ala tana da lada mai girma idan mutum yana yi to waɗannan sune dangin abubuwa guda uku da ma'aike alaihi salatu wassalamu yayi wa Abu Huraira wasiya game da su sannan kuma cikin musulmi ya wa Abu Abu Darra'i wannan wasiya din kamar yadda yake cikin sahih Muslim na'am
wa an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far qala sa'altu Jabir rabbana Abdullah anaha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an sawmi yawm al-jum'ati qala na'am wa zada Muslim wa radil Ka'aba
na'am an Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far hadisi na gaba an amso shi daga Muhammad dan Abbad dan Ja'far yace sa'altu Jabir rabbana Abdullah radiyallahu anhuma yace na tambayi Jabir dan Abdullah daya daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa nace da shi anahan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmil jumu'ati an sawmi aljumu'a nace mai shin ma'aiki alaihi salatu wa salam yayi hani game da yin azumi na nafila a ranar jumu'a dala na'am yace kwarai kwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hane game da yin azumi na nafila a ranar juma'a ka ɗauki ranar juma'a ita kadai kwallon kwal ka yi azumi wannan shine abin da annabi ya hana amma inda za ka hada juma'a da alhamis ko ka hada ta da asabar wannan ba laifi amma ka ɗauke ta ita kadai bin firadi haka dinga yin azumi kamar yadda za ka ɗauki litinin da alhamis wannan manzo Allah ya yi hane game da haka ne an gane wa zada muslim al-imam muslim a cikin wato ruwayan da ya kawo yayi karin wa rabbil ka'aba jabir dan abdullah yace ina rantsuwa da ubangijin ka'aba manzo Allah yayi hani game da yin azumi na ranar juma'a ita kadai an gane ko na'am
wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu
hadithi na gaba an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta kara tabbata a gare shi yace naji ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama yana cewa la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ati kada ɗaya daga cikin ku kada kowanne ɗaya daga cikin ku ya kuskure ya azumci ranar juma'a da niyyar azumi na nafila illa an yasuma yawman qablahu sai dai in ya azumci ne kafin ranar juma'a din wani ne ne kafin juma'a alhamis illa an yasuma yawmal khamis sai dai in ya azumci ranar alhamis sai ya hada ta da juma'ar aw yawman ba'dahu ko kuma yana da niyyar zai azumci rana bayan juma'a din ita ce ranar asabar amma ya azumci ranar juma'a kadai manzo Allah ce kada ayi haka nan saboda manzo Allah yayi hani game da abin da ya shafi a kebanci daren juma'a da qiyamul layli daga sauran darare kamar yanda ya hani game da a kebanci ranar juma'a da azumi daga cikin ranaki haka manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Huraira yana cikin sahih Muslim manzo Allah ce la takhussu ليله الجمعه بقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعه بصيام من بين الايام kada ku kebanci dare na juma'a da qiyamul layli daga sauran ranaki a cikin daren asabar daren ladi daren litinin daren talata daren laraba daren alhamis wadannan dukkanin su baka yin qiyamul layli amma sai daren juma'a aka dinga yin qiyamul layli 10 da raka'a 10 da Allah ce kada ayi haka nan ko kuma waɗannan kwanakin duka baka yin azumi sai ranar juma'a saboda rana ce wanda ake juma'a kaza 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 kai azumi wannan shi ma bai dace ba amma in ya zamanto akwai waɗansu kwanaki wanda zaka shigo da su kafin ita ranar juma'a ko akwai kwanakin da zaka yi bayan juma'a din ya halatta kai an gane ko to amma idan irin ranar juma'a ta dace da ranar arfa babu laifi zaka azumce ta an gane ko saboda yanzu idan aka tambaye ka azumin menene kake zaka ce azumin arfa zaka ce azumin ranar juma'a ba an gane irin azumi wanda ya fado irin waɗannan ranakin za a azumce su saboda wannan su wallahi ce man sama yawm arfata an gane ko siyamu arfa ahtasibu alallahi ta'ala an yukaffira sanatal baqiyata wal atiyata sannan kuma azumi na ranan 10 ga watan al muharram ashura to shi ma koda ya dace da wannan ranan zaka azumce shi saboda waɗannan dukkanin su zaka azumce su ne saboda wannan rana din ta 10 ga wata ce ba wai ranan juma'a ba ya fado ranan juma'a ne ko ranan asabar duka zaka iya azumta su an gane ko saboda akwai hadisin da yake magana akan shi ma bai dace ba kai azumi ranan asabar sai dai zaka hada shi da ranan juma'a ko zaka hada shi da ranan lahadi na'am
وعن أبي عبيد مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت اليعيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم
نعم عن أبي عبيد مولى بن أزهر wannan hadisi shi kuma an amso shi daga Abi Ubaid Maula bin Azhar wato bararran bawa ne na Ibn Azhar wato wadan suka ce shine Abdurrahman Ibn Auf wasmuhu Sa'd Ibn Ubaid sunan shi shine Sa'd Ibn Ubaid yace shahidtu al-Eid ma Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu na halarci idi tare da Umar dan Khattab yardal Allah ta kara tabbata a gare shi shikenan fa salla qabla al-khutbati thumma khutba sai yi wa mutane salla kafin khutba sai kuma ya khutba bayan yayi salla an gane shine anan yace ka wa faqala hadani wa manikum to da aka tafilin idi Umar dan Khattab sai salla ta nafila raka'a biyu bayan yayi salla ta nafila raka'a biyu sai kuma ya khutba faqala Umar dan Khattab yace hadani yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an siyamihima wato wadannan yini ne guda biyu wanda jakadan Allah ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya yahani game da azumtar su yawmu fitrikum min siyamikum rana ta farko shine rana salla karama ranar da kuke ajewa azumi ku ci abinci saboda azumin da kuka yi a baya wato ranar salla karama ranar sallar azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da yin azumi a wannan rana din sannan kuma wal yawmul akhir ranar daya kwa idza ce ranar da ta'kuluna min nusukikum kuke cin abinci daga layyar da kuka yanka kuke ci daga layyar da kuka yanka ita ce ranar sallar kenan ranar babbar sallah da ranar karamin sallah wannan haramun ne mutum ya azumi a wannan kwanakin amma 11 da 12 da wata ayyamu tashrik din nan guda uku 11 da 12 da 13 da wata wannan kuma bai dace ba mutum ya azumce su sai dai mutumin da yake mai tamattu'i an gane ko kamar yadda hadisin Nubaisha al-Hudali wato ya tabbatar da haka an gane na'am
وعن علي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال السماء
وعن اشتمال السماء
وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد صبح والعصر أخرجه البخاري بتمامه وأخرج مسلم وأخرج مسلم للصوم فقط
نعم أما مولا بهيت أخرجه مسلم بتمامه نعم توشيك أنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حديثي أن أمسوش دقى أبو سعيد الخدري يردل الله تقال تبتا أغريش يتي مأيكي صلى الله عليه وسلم يا يهني عن صوم يومين dangane da azumtar waɗansu yini guda biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da azumtar waɗansu yini guda biyu daga cikin ranaki na shekara na farko annahar manzon Allah ya yi hani game da azumtar ranar sallah babba ranar suka ranar layya 10 ga watan Zulhijja wal fitr da kuma azumin ranar sallah karama ranar sallah ta azumi wannan manzo Allah ya hane game da yin wannan azumi wa anishtimali samai sannan kuma maiki alaihi salatu wassalam ya hane game da abin da ya shafi kurman yafi kurman yafi idan aka ce kurman yafi shine mutun ya zamanto babu komai a jikin shi sai mayafi kuma da ya tashi mayafin duka sai rufe hannayen shi duka a ciki in zai baka abu sai da ya meko ta kasa in yace meko ta kasa kuma tsirecin shi zai bayyana an gane ko wannan shine kurman yafi kenan ko ina duka a rufe a jikin sa irin kamar mamaci an gane ko irin kamar da sanyen da za ka ga mutun yayi wata lulluba to wannan irin wannan lulluba din in ya zama to mutum ba ya da wani tufafi a jikin shi shine mamnu'i saboda in zai meko hannun shi yace ta kasa zai meko yana cewa ya meko in ya daga zai zama to al'aurar shi ta bayyana wannan shine mamnu'i bai halitta ba mutum yayi wannan sannan kuma wa an yahtabiyar rajulu fi thawbin wahidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani game da mutum yayi zaman tamalkutai yana sanye da tufafi guda daya zaman tamalkutai shine irin mutum ne haka shine zaman tamalkutai wannan shine zaman tamalkutai yawwa to mutum yayi haka amma kuma tufafi daya gare shi gefto ne kare a jikin shi saboda in yayi haka al'aura shi za ta bayyana an gane amma in ya zama to irin wando ne yasa al'aura shi alfa take babu laifi zai yi haka nan amma in yayi zaman tamarkuta yana sanye da jafto to al'aura shi za a gani a fili karara to manzo Allah ya yi hane game da mutum yayi irin wannan zama shine al-ihtiba'u zaman tamarkuta kenan wa anis salati ba'da as-subhi wal 'asr sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya hani dangane da yin sallah ta nafila bayan sallar as-subahi da kuma yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar akhrajahu al-bukhari bi tamamihi al-imam bukhari ya fitar da wannan hadisin a cike ga baki ɗayan sa hadisin abu ubayd maula ibn azhar idan muka doke shi riwayat al-bukhari a cikin sa riwayat al-bukhari ya kai kusan safha guda saboda yayi sallah a bayan umar yayi sallah a bayan Usman dan Affan wanda a wannan lokacin ne Usman dan Affan a cikin khutubarsa yace wannan yini ne wanda idi guda biyu haɗu a gare ku ranar juma'a sannan kuma ranar layya yace duk wanda yake so daga cikin ku daga cikin wanda suke kauye wanda zai zauna ya jira sallar juma'a ra'ayi juma'a sannan ya koma gida to ya zauna amma wanda yake so ya koma ya je shi can gida na mai izini ya koma gida ba sai ya dawo juma'a ba an gane ku yaje kuma sai na sallaci sallar idi tare da Ali ibn Abi Talib yaje shi kuma khutubar da ya khutubar sa shine yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da ku ajje abincin ku na layya sama da kwana uku a cikin khutubar da yake nan wannan to hadisi yana da tsawo sai ya kawo na muslim ya kawo muttafaqun alaihi ana wannan muttafaqun alaihi ne amma wancan sauran duka mun fara da biyu bukhari ne to ta anan ma sai malam ya kawo mufradat na bukhari kenan mun fara da biyu bukhari an muslim saboda al-imam al-bukhari ya kawo shi bi tamami yanda yake dinna haka al-imam al-bukhari ya kawo shi amma muslim wa akhraja muslimun sawma faqat amma al-imam muslim sai fitar da azumi kade ma'ana na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an sawmi yawmaini an-nahri wal fitr bi kabu an ihtimali samai wa an yahtabi ar-rajul fi thawb al-wahidi wa me yace kuma wa an salati ba'da subhi wal 'asr wannan shine wanda bai kawo shi ba kenan na'am
ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu
wa an
bi sa'id
نلخدري نعم
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام يوما في سبيل الله بعد الله وجاءه عن النار 70 خريفا
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي أعام سوشي دقبابا سعيد الخدري الله تعالى يقال يدادش yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man sama yawman fi sabilillahi dukkan wanda ya azumci ne guda ɗaya tal yayi shi dan Allah ya azumce shi saboda Allah ba dan mutane su ga yana azumi ba yayi kayan shi ne saboda Allah ya bashi lada to ba adallahu wajhahu anin nar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nesantar da fuskar shi daga wuta 70 kharifan nisan tafiyar shekara 70 idan aka ce al kharif shine kaka ina lokacin da muke ciki na yanzu kenan to amma kaka na gona a shekara sau nawa yake maimaituwa so daya to shi yasa ya ce 70 kharifan nisan tafiyar shekara 70 idan saboda shi daya yake maimaituwa a shekara sau 70 sai ya zama to shekara 70 kenan wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك